ga tambara na gare ka na buga ga tambara na gare ka na buga mai gida daga lafiya ka mai gida zauna da lafiya ka ka ga na mu dan kwarai na alamma makiyan ka dole masu sallama su suna kasa kai kadai kake sama Alhaji Abdul Aziz ga masu al'umma Alhaji Abdul Aziz ga masu al'umma an gwanna bisa ai dole ne su dangana batu na arziki gun ka sai su shinshina maza na gaida maza idan haka mai girma sanda gauji kane ka jura sara muje zuwa dai sa'ada in je kaura Abdul Aziz kane ka take saura an gwanna fiye sauje zuwa sadauki ga garba dau nau mai kama da sarki duk hawan farashi kana da sauki ina magautan wallahi dole sai Abdul Aziz an gaida kai sa dauki akwai abuwa kene ake wata ke
oga
kai da
sanda oga
gaida
oga
yeah
sanda oga
kai ne
oga
yeah
sanda oga
gaida
oga
yeah
sanda oga
an gaida Aziz, take it down, my name.
Oga,
kind day.